sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutum 110 sun fice daga birnin Rafah da ke kudancin Gaza zuwa ranar Juma'a, yayin da dakarun Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da fada, hada da hare-haren bombardment da Isra'ilin ta ƙara zafafawa a ciki da kewayen birnin.
The recent evacuation of the had from the government of Israel linked to the military operation in Rafah.
Jami'i a hukumar kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Dinkin Duniya, Georgios Petropoulos, ke ne ke cewa kauran da mutane ke yi na da alaka da hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a birnin Rafah, inda mutum 110 suka fice daga inda suke samun mafaka, wadanda mafi akasarin su wannan ita ce kauran su ta 5-6.
Having to move north, and most of these are people who have had to displace 5 or 6 times.
A halin da ake ciki tattaunawar neman kawo ƙarshen yakin da kasashen Qatar da Masar ke yi ta game da cikas. Wani babban jami'in Isra'ila ya faɗa wa jaridar Washington Post a ranar Alhamis cewa zaman sulhun da aka yi na baya-bayan nan a Cairo bai kai ga cimma gaci ba, kuma Isra'ila ta ce za ta kai farmaki cikin birnin na Rafah da sauran yankunan zirin na Gaza kamar yadda ta tsara. Kodayake babu wata alama da ke nuna cewa Isra'ila za ta kai cikakken samame birnin na Rafah, amma dai tana ci gaba da kai ɗan hare-hare da ta fara kaiwa a wannan mako. Yayin da yake jawabi a hedkwatar Majalisar Dinkin Duniya a New York, babban sakatare Antonio Guterres ya sake yin kira ga Isra'ila da shugabannin Hamas da su daure su cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su. Masu shigar da ƙara a shari'ar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump a New York kan kuɗin toshiyar baki na shirye-shiryen sauraron bahasin tsohon lauyan Trump Michael Cohen da ya juya masa baya, wanda ake sa ran zai bayyana gaban kotun a ranar Litinin. An dai yi ta ambatar sunan Cohen cikin makonni uku da aka kwashe ana sauraron shari'ar, wanda a da ɗan gani kashenin Trump ne, kafin ya zama babban shaida a wannan shari'a da masu shigar da ƙara suke so masu taimakawa alƙali su 12 su amince cewa Trump ya aikata ba daidai ba a tuhume-tuhume 34 da ake masa. Cohen dai ya jima yana caccakar Trump a dandalin TikTok yayin da ake kan shari'ar, duk da cewa masu shigar da ƙara sun nemi daidaina. Sai dai yayin da ya rage 'yan kwanaki, Cohen ya je gaban kotun don ba da bahasi ƙarƙashin alƙali Juan Marshall. Lawyer Trump Todd Blanche ya nemi kotu ta dakatar da Cohen kan caccakar da yake yi wa Trump. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da tallafin gaggawa na kayan soji har dala miliyan 400 da za ta aika wa Ukraine daga rumbun makaman ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wanda gwamnatin Biden ba ta buƙatar su halewa majalisar dokoki kafin ta tura makaman yakin. Wannan tallafi na uku da gwamnatin ta Biden take sanar da shirin turawa Ukraine a gaggauce na zuwa ne bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince da tallafin dala biliyan 95, inda dala biliyan 60.8 zai kai ga ƙasar ta Ukraine.
We are confident in the Ukrainian armed forces and we are working around the clock to get them.
Kakaki a majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa muna da kwarin gwiwa akan dakarun Ukraine, muna kuma aiki ba dare ba rana don ganin an aika da waɗannan makamai da sojojin Ukraine ke bukata don su kare kansu.
Equipment, the tools, the weapons that they need to defend against these attacks.
Wannan tallafi na zuwa ne yayin da Ukraine take ta taga-taga a kokarin da take yi na dakile ƙara kutsawa da dakarun Rasha ke yi cikin yankunan ta a ranar Juma'a. Hare-haren baya-bayan da Rasha ke kaiwa na kokarin buɗe wani sabon filin daga a iyakar Ukraine da ke arewa maso gabashi, kamar da wani jami'in Amurka ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na Reuters a ranar Juma'a. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Yeah. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya tsalo alheri ya wurin naku
lafiya lauya niyom kai kana Maryland kai na ne garin ku ne wai
wato
ko sama ko ma dele waya ne
shi da ake cewa
gida bi ba ganin gobe
eh haifafin niyom malaudan Maryland
shikenan kuwa shikenan
shike dan ba
to mun karba
mun gode kuma
baba abin da ya dauki hankali na shine wani labari ne so tare na kuma wani kare ne aka horar da shi ana kai shi asibiti inda ake kwantar da kananan yara musamman asibitin da ake jinyar waɗanda suke fama da ɗan kananan yara da suke fama da ciwon sankara to wata an fara gwadawa ne aka ga cewa yara ko da allura za a musu da sun ga kare musamman waɗanda suke da son kare sai hankali su ya kwanta haka aka fara to sai yazo ya zama aka lura cewa yana taimakawa kwarai da gaske wajen har ma waɗansu suna da ƙarfi tashi in suka ga karen nan sai su nan da na su yi ƙoƙarin tashi dai kamar suna ɗan samun ƙarfi to aka ga wannan kare yana taimakawa sai aka dauki lokaci aka horar da karnuka aka koya musu dabaru aka koya musu dai iri daban-daban
yadda za su bada kulawar da ake bukata
jama'a tsaro suke amfani da su wajen gano masu laifi su za su gano masu laifi ko kuma su gano gawa da dai sauransu wannan karan an su wa'annan karnukan musamman an horar da su ne yadda za su jinya wanda shi wannan karan da yake baka labari sunan shi Kid
Iko Allah
kamar karamin yaro sunan shi Kid shi wannan kid yana ya zama sananne kuma wanda yara
ya shahara sosai
da gaske yawa sosai a asibiti musamman asibitin da ake jinya masu ciwon sankara din na babban asibitin nan dake birnin Washington to ya shekara biyu yana yin haka sai shi ma yazo ya kamu da ciwon sankaran nan baba shi kid din nan to ya hankalin kowa ya tashi da yara da majinyata dai kowa hankalin ya tashi aka kai shi asibiti baba aka yi ta jinyar shi shi ma abinda ake wa mutane haka dai yanda zai kasar ana jinya masu ciwon
sankara
daga yin aiki din nan zuwa kona wannan ciwo dai haka dai aka yi ta jinyar shi haka dai mutane suna aikawa da sakonni su kayan wasan karnuka da dai sauransu to baba wannan kare sai aka samu ya samu sauki yau din nan da ya fito aka fito da shi asibiti mutane sun taru da asibiti daga mishi tarba din nan har mutane suka tara aka sai miki wata kamar mota da ake jan inda kana zuwa inda ake yara suke zuwa wasa din nan
wata
a furu kura ta yara da za a sa yara ana jan su
oh haka of course na sani
yawa to irin wannan baba a cika da kayan wasa na karnuka
a
$1,500 na dala
nawa
$1,500
kai
wannan motar wannan kayan 1000
miliyoyi kenan a kasashen mu
na miliyan aka kai Najeriya miliyan nawa kenan
iko Allah
da dalilin aka kace aka so makarkaran nan kai kayayyakin wasa iri iri kala kala aka sa mashi wata riga ana tafiya da shi mutane suna ta shiwa
iko Allah ka ga da kare ya gata
ka
Allah ya kai mu, Allah ya sa, Allah ya gatanta 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 mu, Allah ya sa,
gabata muka yi wannan bakon amma Allah bai ba shi dama shigowa wannan shi wannan makon
Allah sarki
eh wato abba jibril a Nigeria dan Ghana
Allah sarki
ka ji ɗan wanka irin ka haifafa Nigeria dan Ghana haifafa Nigeria kai ma kamar yanda kake
Allah sarki
dan New York
eh haka mazaujin Maryland
mazaujin Maryland shi ma haka zalika dan taje dan Ghana ne haifafa Nigeria
haka
yawo to zuwa aljima zamu ji hira da wakilin mu yayi da shi kafin mu kai ga haka bari mu mika gaisofa ta Algeria da sada zumunci bari mu fara da waɗannan aurareki baba da aka gayyace mu
yawa
muna taya iyalan marigayi babban limamin masallaci a Kano Gwani Muhammadu Zara da kuma Alhaji Halliru Adamu Gwangwazo da ake malakabi da Lale Kati waɗanda za a yi auren ƴaƴansu Kidello Yusuf Goda da Abba da kuma amaryarsa Hajara Halliru Gwangwazo wadda ake malakabi da Mama Hajo za a yi auren nan ne da ƙarfe 11 na safe a masallacin Wujilawa da ke kofar kudu akan hanyar dan Agundi a birnin Kano to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tarihi
amin sama amin to sai kuma gaisuwan taya murna ga iyalan Alhaji Umaru Kawu Zanuwa da na barista Abdullahi Jallo na daurin aure ƴaƴansu Muhammad Amin Umar da amaryarsa Fatima Abdullahi Jallo to Allah ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba to sai kuma gaisuwar taya murna ga zababben sarki zangon kuma sai Alhaji Sida Abdulkadir Tsoho tare da fadawansa da al'umman kuma su baki daya to muna fatan Allah ya sa a gama da jama'a lafiya da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin farfara kuma sai kuma chairman na kungiyar sarakunan council na kuma sai wato Alhaji Musa Akambonga da sarkin zango mai rukun kwariya wato sarkin Musa wan Ashanti kenan Alhaji Ibrahim Abdulrahman Sanfo da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Muhammad Tijani za'imul harkatin tijaniya na kasar Ghana dake zaune a birnin Kumasi da al'umman Kumasi duka da fatan za a gama wannan shagulgula lafiya
mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da cika shekaru ga Victoria Majid wadda ta yi bikin cika shekaru 60 sai Ishaya da matar shi Laraba Kure da shi Nehemia da matar shi ta Cindy Gata wadanda su kuma suka yi bikin cika shekaru 30 da aure gaisuwar fata alheri da jajintawa ga Newton James domin hatsari da kuma rashi da suka yi sai gaisofa ta alheri da yan jarida Phoebe Kaburu da NAAD sai Professor Christy Best da Hajaratu Tom Date da Husaina Akila Banshika da fatar an tashi lafiya.
Amin. To sai kuma gaisofa ta alheri ta barya huce daga Sani Muhammad Chindo Ogwar Karofin Badaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam filin a barya huce ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Hajiya Dada Mama Bashar Bajabure da Abba Dan Kamasho dake garin Kembu da Malama Zainab malamar makarantar Bauchi. Wannan kuma na cewa assalamu alaikum filin a barya huce. Ina so ku mika min gaisuwa ta musamman zuwa ga mai taba sarkin Lakwaja Alhaji Ibrahim Muhammadu Kabiru mai karfi na hudu da kuma Dr. Aminu Sufi Sakwato da Alhaji Muhammad Shaba gwamnatin Road Kaduna da Malam Nasiru Yusuf Abdullah da Malam Ibrahim Zakari da Honorable Bin Ibayya Shehu Tijani da kuma Baladaya shi Lakwaja mai gaisuwa Abubakar Yahaya Lakwaja jihar Kogin Najeriya da fatan duk sun tashi lafiya.
To madalla kamar yadda muke fada kullum babu komai kirkin ka baka ga makasuwa da gaisuwa saboda haka bari mu dire da wayannan kalilan kadan daga cikin wadanda suka aika mana da sakonnin sada zumunci ta wannan hanyar sadarwa ta WhatsApp wadanda yau wadanda lambar su ta samu shiga sun hada da Haddabi mai computer mai yama daga jihar Keba a Najeriya wanda yake so a mika mishi gaisuwa ta alheri da sada zumunci ga Hamza Adam A Hamza Daura da Comrade Elias Yakubu Digawa sai sanin su madatai da makaranta Isa Jika mai saje toro sai Zaki su dangi zomawa da Abu Yelo mai computer sai Sani Dau Alaska tsatsun burin injiniya mai hero kwanta gura sai Alhaji Bala dan garba ko asara rane ko dai to ana sa ya fita ka dai da Bala sarki sabon gidan Kaliyal da Alhaji dan Asibi mai fitila mai yama sai Yusuf sabon doki inji da Faruk Makaho Andare da kuma baban Wasila Bakwali da fatar an tashi lafiya. Bari mu gefe domin ba wakilin mu ni da wannan babban bango da muka yi a wannan gauri Abba Jibril mawaki mawaki mai rubuci mai wasanni
mawallafi
to waka aka ce a bakin mu ta fi da abokin aikin mu da babban bakon namu
madalla malalla Abba farka zuwa sauran bazankare masha Allah ba da baka lokaci ba malala Abba za mu soma shiri ne da tambayar ka ainihin asalin ka kai asali dan Ghana ne ko Najeriya baka ne ko baka tuna
to ni asali na Abba sunana Jibrin amman abu sani na da Abba saboda sunan mahaifin babana aka sami ni a makon a bisa ka'ida ta tarbiya ta malam Bahaushe akan boye sunan alkunya sai a ce Abba to shin ne sabu sunan yace Abba amma Jibrin ne asalin sunan kisa ake cewa Abba Jibrin Abdul Hamidu yake kuma sharin da dan da kuma to asalin wannan shine mahaifina dai ma shi haifaffen kasar Ghana ne kuma mahaifiyata haifaffiyar kasar Ghana ce to amma nema ya kai su can kasar Najeriya garin Kano wanda a can aka haife ni a can garin Kano a nan Ngwale local government a kuma unguwar Mandawari wani na karkashin Ngwale local government muna Mandawar ward gida mai lamba 75 ana aka haife ni a nan garin Kano to amma na ce ni dan Najeriya ne kuma ni dan Ghana ne ta bangaren waka dai inda a bangaren wake da nake ni na ishwa ni ina amfani da kasar Ghana saboda ina cewa sunana Abba Jibrin Abdulhamid danda kuma mawakokina yawanci duka a Ghana ne kuma inda ma nake wakar a Ghana ne sai aka sha yanzu dai a bar shi a matsayin ni dan Ghana ne ni
masha Allah yau shi malamin ya shiga shakan waki kudi da adama an gani lawarin waki kudi daga sama
kai sani na dai gidan mu ne ba wanda yake waka ni ba gadon waka ne ba irin abin nan da ake cewa wai taka hayi na tsinci kaina a cikin waka kuma na iya cewa tun kusan ina yaro ka san in kana jin wakokin wasu kana bi kana bi kana bi sai kuma na bi shigo majiki kai ma ka ji kana sa wasu baitittika kana fara da wasu nau'i na salo sai ka kai ma kusan kayi waka to tun da wannan lokacin da na fara tsanta kaina a waka har kuma Allah ya sa lokaci yayi da muka zamanto a cikin mawaka har muka zo mun fara shiga studio kuma muna rerawa muna bugawa amma ka tsaci kanmu dai a cikin wannan sana'a ta waka
yawa kan na jin to wancin ka ta banda banda waka zaman cikiwa wakil siyasa wakil soyayya kai aiki wani ainihin salon waka kake
to salon waka ta bazan ce ma ga salon da nake ba to amma zan iya cewa an ka dauki salon waƙoƙi irin na malam Bahaushe musamman magabatan mu za ka cewa salon waka ta kenan saboda bangaren waka ta bangare nake ta bangare daban-daban musamman masalan da ya shafi rayuwa na fi waka akai da mutum cewa rayuwa zaman lafiya ne siyasa ne wani fada ne na wani cuta ne izo gari abubuwa ne na masalar rayuwa gidan haya ne zamantakewar dan adam da kuma har da ma bangaren wani soyayya akan taba da bangaren siyasa to amma waka da kusan masalar rayuwa ta fita amali akan wannan yawa dan ka ji wakokin na ga yawanci akan masalar rayuwa ne ke yi ya zamantakewa wasu kuma wa'azi ne wani kuma fadakarwa ne wani nusantarwa ne wani kuma nishadi ne to da haka wannan bangaren wakoki na kenan da nake
kaje ke can Najeriya ne aka haife ka daga can ne ka somo wa kunkurin sai bayan da ka dawo nan gida Ghana ka koma wa
eh gaskiya ko a Najeriya na buga wakoki a kalla guda hudu zuwa uku kuma musamman ta bangaren yan siyasa akwai wani chairman shine waka da na fara yi Maji Ahmed Goma Alhaji Baba shine fara shiga studio na buga masa waka ta biyu kuma shine wani dan takarar gwamna ina ji a shiga su toban sabin ko eh Malam Salu Sigir ta kai dan takarar gwamna Kano shi ma ina ji nayi masa waka da kuma wasu wakoki wanda suka shafi zamantakewa shi ma a can Kano nayi su a kalla ina waka kamar guda 4 zuwa 5 a Kano sai dawo Ghana ina saka bada wakoki na a wannan kasa ga rajin
da kuma yawa gabaki daya kai yanzu haka kai wato kamar nawa
yanzu ina da akalla wakoki na a basu da guda 30 ina da waka akalla za su kai guda 30 a yanzu wanda na buga su wanda wanda na rubuta ban kai ga bugawa ba
amma a cikin waken akwai wanda za mu iya cewa shi ne ya fi kama maka rai bakan da miyarka
eh wakoki na dai gaskiya kowace tana kama min rai sai da ce ko a nan Ghana wacce ta fi shiga bakin mutane dai wacce kuma ake amfani da ita a kallon gidajen radio da gidajen talabijin in za su shiri na siyasa yawanci za ga wannan waka ana buɗe wannan shiri da shi na iya cewa da al'umma sun fi sanin ta kuma an fi san ta na iya cewa kusan ita ce waƙar da ni ma na fi so a wannan lokaci ne amma akwai shi wanda ina ganin sun fita ma daɗi ko sun fita faɗa wasu maganganu ne a guri na to amma da yake wannan ita ce shahara siyasa ba gaba ba ce na iya cewa to ita ce wacce na fi so
to madalla ba mu kaji nan da
zan ku eh kwarai kuwa ya bayyana irin abubuwa da suke fuskanta musamman kalubale da fatan wannan al'amura za su inganta
to baba duk da yake da ya faro bayani shi da su jabirki nan domin na ga lokaci ya fara hararan to baba yau labarin da zan baka wani labari ne na mahaukaci da ake ce wai mahaukaci mai hikima wai
duk
da haukan wani lokaci suna magana akan gaba wai waɗansu mutane ne suna tafiya a cikin mota sun yi nisa sun kai kungurmin daji shi ke na sai suka ji taya tana ta garo 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 tana ta kakkaɗawa da suka sai direba ya ja a hankali sai ya tsaya da suka fita duka sai suka lura cewa ashe lototin motan tayar ne daga hudu daga cikin guda hudu da ake daura tayar uku sun fadi sai saura guda daya ba gari kusa ba gari gaba ba gari ba kusa ba inda ake hange kuma sun tsaya har sun fi awoyi ba ko
mota da ke da shuguti
ko babur
an fada tsaka mai wuya kenan
an fada tsaka mai wuya sun tsaya na sai rasa yanda za ci gashi kuma lokaci ba lokacin wayar salula ba sai ba kira waya
yo Allah
ne mu dauki suna nan sun yi zugum sun rasa yanda za ci suna can sai ga wani mahaukaci mahaukaci in ka ganki dai ka san mahaukaci ne ajeji yake dai daga tsira shi daga yanda yake dai ka san fasalin shi ka san mahaukaci
eh wannan ba mai lafiya bane
to da eh da mahaukaci yazo ya wuce su ya wuce ya sake dawowa ya wuce ya sake dawowa sai lura
akwai matsala
a matsala yana kuma jin magana da take
na'am
shi ne da ya sake dawowa sai ya bushe da dariya yayi ta dariya ya
nuna wuri
kuma har ya fada kasa yana ta dariya yana ta dariya sai ya ce ai ya ce inda a ce shi ne abinda zai yi shi ne zai kwance notin wannan taya daya ko ba ya kwance notin taya daya ko ba ya kwance notin taya daya sai zo ya hada ba wannan wanda lotoci ke bace haka zai yi ya kara bushewa da dariya bushewa ya kama hanya ya tafi sai shi ke nan an jima sai wani daga cikin sai ce kai
anya
shi ba bushe da dariya ya bushe suka ce to wai dariya me yake duk kowa hankali shi ya riga ta shi kowa ya yiwa ta kama shi rafe da za suka ce wai me yake ya bashi dariya a cikin wannan me da dariya a cikin wannan lamarin da suka ce kai sai ce ai mahaukacin da abin da ya faɗa yana da gaskiya
gaskiya
yace duk awoyin da suka yi na ai in suka kwance loci dai za a bar sauran tayoyin da lotoci uku kada kuma wannan ma da aka abin ta samu loci hudu kike nan tafiya za
akalla zai fita da su zuwa cikin gari
Ikon ranar.
Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin lokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.